This is a case of emergency. What are the wickedest sound, man? Not sound test. What are the wickedest sound in the world, man? General Colonel Lighty, but MGS, step up Colonel Lighty.
I know. Whoa. This is the songs of the old time proverb. Yeah. This is the songs of the old time proverb. Yeah. How the plate walk go a sound boy belly? No, whoa. Don't ask me that, that's my sound posse. From all over the country, them say Lord, them never know. Them say Lord, them never know. That my sound did really but so.
Hey, bang, bang, the angle of a angle of bang. What da 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 da